Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 30 ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai zo muku ne daga Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdul Karim Young Pioneer, inda a yau shirin namu zai tattauna akan matsalar rashin aikin yi tsakanin matasa. Sannan za mu leƙa bangaren nishadin mu kai har ma da bangaren girke-girken mu. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkanku da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe, wanda ni Hawwa Abdul Karim Young Pioneer ne zan gabatar da wannan shirin a nan birnin Accra, Ghana. Da mu fara shirin da yanayi da matasa ke ciki a yanzu da kuma halin da wasu mata ke fuskanta a wannan zamanin mu.
Ni ne naku Barkisu Sulaiman daga Saudi Islamic Business School in Fadama. Mare da ke damu mata da youth cikin garin ga shine youth mu da yawa dai matasan mu sun kare su amma ba samun aiki yayi. Lamarin rashin aiki yasa ya bari su da yawan su sun feel depressed. Wadanda ma suka neme wadansu ababe suna yin kadan kadan nan kuma nan. Ma kudin da suke samun cikin ma ba wani abu bane ba ma da dai iya cater for utility bills ma su samu wani ma iya sustaining su kamin watan nan kuma a end. Kinga an fara yake kombi kudin ya kone. Sannan ana gan aka nan kananan kuma da ke baya suna gani me yasa dan dawe kan nan shiga school ba amfani cikin barin bari in shiga shaye shaye ko ta scam mutane dukan ga kuwa bi kanyen mu wanga duka ina fit zangonnai mu.
Sunana dai Hafsa. To abubuwa dai da yawa ma dai in zaka fade su ma ba dadin ji. Kinga musamman mata na yanzu suna shiga wani hali don samun kuɗi ko to wani hanya ne. Kinga wani lokaci macen sai ta bar makaranta ba wanda zai supportin ɗinta, dole sai ta yi wani harka daban da za ta samu kuɗi wanda ba shi ne daidai ba. Wani kuma sai kiga ga ta dai ta gama karatun babu aiki, tana da certificate amma ba aiki. Wata ma za ta samu aiki amma wai in ta je sai a ce wata kuma za a tura ta makarantan, ta je makarantan amma babu support, sai ta je ta yi wani aiki daban sannan kiga ta samu mafita. To kinga irin wannan su ne matsaloli da mata ke fuskanta da yawa a cikin garinmu nan, kuma wanda dole mu fito mu nuna ma duniya irin wannan abu da muke fuskanta don mu samu mafita.
Sunana Masud. Sai mu ce da can Ghana na cikin garurukan da suke da kokari da neman ilimi a duniya, amma yanzu hakan da nake magana ba haka bane, abin ya canza. Rashin aiki, that is the problem, masalan da ake fuskanta kenan yanzu haka a Ghana. Ko da kana da kai boko, kana da degree, kana da masters, baka da kudi ba za ta tankaka ba. Hankalin matasa duka ya zama lamarin kudi 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 kudi. To aiki kuma shi da kudi ke tafiya. Rashin aiki ba za samu kudi ba. Idan ko da kana da wani idea ma, kai boko kana da idea, kana magana, baka da kudi ba za ta tankaka ba. Isa addu'a muke yi, Allah magance muna wannan masala zuwa gaban ba haka ba, garin ya zama abin da ya zama.
Sunana Abubakar Fatima Zara. Wato magana ne da ya shafi mu mata, ko na ce kuma ɗan wayen mu mata, musamman a nan garinmu nan birnin Ankara. Gaskiya yanayin da mu mata muke fadawa, ko na ce da jan ido kawai dai ta samun kudi ko ta wani anya, ba a damu ba. Gaskiya abun duba ne kuma kamata ya a tashi sai a magance wannan lamarin. Ba ga matan gidan da ba su aiki ba, ba ga wanda aka tura makaranta jami'a sai karatu. Wallahi kamata ya a tashi a duba kuma a magance wannan lamarin nan.
Sunana Maryam Muhammad Bawa. Gaskiya ni zan iya cewa wanda ya riga da ya zama kamar shine tushen sauran matsalolin, da saboda idan muka duba matsalolin suna da yawa, to wanda zamu iya cewa shine tushe na sauran sune irin matsalolin da suke fuskanta wato su yaya matan suke fuskanta tsakanin su da iyayen su mata tun a gida. Abin da nake nufi da wannan shi yawanci wasu iyaye matan idan kika duba ba su iya yabawa ƴaƴan su mata ba idan suka yi wani abu na burgewa. Sannan kuma me shi tana gani kamar ai tun da ƴa mace ta haifa muddin ta riga da ta kai shekaru 10 ko kuma 15 ya kamata a ce ta san komai da komai, ya kamata a ce ta iya komai da komai. To tun daga lokacin zaki ga ta fara tsangwamata, ta fara yi mata wasu abubuwa, ta fara nuna mata kamar ya kamata ki san komai tun da baki san kaza ba, baki da nutsuwa, baki da kaza. To tun anan zaki ga yarinya ƴa mace ta fara shiga wani irin hali. Sannan idan ta zo ta je makaranta gaba ɗaya irin yanayin da ta tashi a gida zaki ga ya fara affecting din rayuwarta. To shine zaki ga sauran matsalolin kuma sun zo sun fara fiyowa baya. To wasu za su fita, idan suka fita za su fara tunanin hanyoyin da za su bi saboda su fitar da kansu daga cikin wannan yanayi.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Ku shakata da wannan.
Alwo Hajji Yakubu na Diamond, sunan da aka fi saninta kenan a shafukan sada zumunta. Yanzu za mu ji daga bakinta ko wace ce Kobra Diamond.
Don so ki gabatar min da kanki ko ki bani takaitacciyar tarihin ki.
Oh, Adiza Ibrahim Diyan Alhaji Sifu Ibrahima da Amina Isifu. Haife ne daga Tama General Hospital, Tama Community 5, don she ama bati na Accra, Ghana. Haife ne Tama Community 5 Railways, don she baba na na aiki Ghana Port and Harbors Authority. Oje baba na ki aiki da yake girma kuma mana ta sai da binci, ta sai da gold, ta sai da kasa, ta sai da loruka. She tana visa mama mutane su ta America. Isa mana ke na nata school daga Good Shepherd Preparatory School. Nazo aka zo aka cire ni aka kai ni public school because there was an issue. That issue, when I talk about it, I become very emotional. From Oje Inate Secondary School, the Central Region in Sabah Presbyterian Secondary, from Oje Inazu African University College, African University College of Communications, from Oje Inazu Nate Central University, Nai Masters in African University, Nai Degree in Broadcast Journalism, She Inazu Nate Central, Nai Marketing, from Central, Inazu Nate Counseling School, Daga Tusi, Psychology, the Family Therapy, from Oje Inakomo Nako Mubaya, Na Central University, Na Read Law. Na Read Law, Isa, Oje Ngani Kuma, the business in our entrepreneurship, like a side hustle. So, but now it has become also a main business. Then he said the kaya mata the mother the yara. She na anki kuma daga Electroland Ghana Limited, the biggest consumer conglomerate daga Ghana. She esa enzu kuma naza na book awaiting official public launch. Book sooner she
mata aure nyoko.
Na I aure so say na I aure 7 years kiga na da yara uku. Yeah, sometimes tashi na. Tambaya kaina ya how, let me say it in English, how do I do it?
Ya kai kai
eh, but na gan is consciousness and intentionality in the place in the place of consciousness. Now I use intentionality. Now you're very intentional about abinda nkisoni because from the time when the nature mo baba na come on baba yo they need a bonso kabani kudincha abinchikuma don't need an imbidianki. Ya ikapampa mu ya dade na from that time na ganka mun life na na cikin annuna and na gode mallaka mun ban zona nche da na san
donat do irin jin dadi da mahaifinku ya baku
be
hana ki
nema ya ba mu jin dadi fa baba na Alhaji Ibrahim baka zuwa gidan mu ka zo ka ganka mun wani gida a ce mansion wani gida mai kyau ko wani amma baba mu ya duba mu baba na ya duba ne na biyan school fees na tukun ba da hanya inda na te school duka an shaida bei ya dama mu shiga public transport anzo adoke mu ko shida kai ya fita izo adoke mu ya kai mu gida
kuma sa kika ci ya daka ta izo baba ki kura mu cike da kanki zaki
ni mace ne kuma na ganka da mana she was hard she was working ya muka samu wedding entrepreneurship one time mwane mu ne entrepreneurs tie entrepreneurship tie gini kuma she na ganka mun ka zauna ka ce daka zama daddy's child din na zo ngima I have to go and face the world is I need the kind of na tena bidi aiki na samu na fara aiki
misali masalan aure ya taba shafin masalan aikin ki ko masalan aiki ya shafi
be taba baba bayan pantuna bayan tuna de amade bonda show don kinga na ce miki kamar is about intentionality kuma mijin da na arame gida na ya raining no kamar mu shi da kanshi ina son growth ni kuma ina son growth sai muka meet isa shi da kanshi ina show be yadda ma attention a ce ma attention na zone ba aiki ba wanga ina bidan grow ni kuma ina bidan ya grow sai mu duka muka zo together isa ba ko ni masala kuma I am able to manage it well. Yonga kinga da muke fira na ce miki kamar na ta nai da fuwa tukun na zo isa ina manage na san kamar between this time ya kamata ni da yara na after yara na in shago dan bi ba dole bane bi don na da wadanda suke bakin shago in ban bi ban wuce gida ni da yara mu te mu yi sallah mu ci abinci a kogo mu kai ai kwana ina da classes kan zoom inji na ina kai
me zo cikin hankalinki kika rubuta book
book nan da na fa I've always wanted to write a book and experiencing na ban ce kamar I'm a great writer I'm a startup writer but na gan kamar abinda ni da kai nan ke zana na zana guda mutane dewa sun zo sun ce miki kokari ya taba mu muna so isa na gan ya kamata aje wannan social media nan da muke na yau wanda ya bude ya zo ce kamar bai bude wa kuma kowa ya wuce gidan shi kowa ya fita kai abinda nke zana da yake ya shape young girls da mata ma da suka fini man ya kamata in document haje don na da yara mata biyu wata rana book ko yaya kai ka bi di book kan read ba ni da rai na bidan yara mata na da na aifu su bi di wannan book su read ya guide su don shi ya guide na ya bar na kai inda nke inda ban yi intentional ba that I could have come out like any other girl
so yanzu kuma mun iso bangaren nishadi mu sauraro wannan wakar daga baban jama'a sharan mawakin nan a nan birnin Accra Ghana
habare 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 uwa big jama'a come on below
Say no one. dem see say I dey walk oh. I say who dem give me take choose me man. I say who dem give me. I say who dem give me. I say who dem give me take choose me man.
Come on be love, oh I just wanna move. Feel the dark away. Come on be love, oh I just wanna move. Feel the dark away. Come on be love.
Jama'a masu sauraro da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma kuna amfana. Yanzu kuma za mu leƙa zauren girke-girken mu.
Bayan mun shakata da wakar baban jama'a bari mu shiga madafa. Yau shirinmu na kwalama ya gayyato Hajiya Handatu Mahmud da kowa ya fi sani da Awakening Muslima, wadda ita yakinta duk da take yi a shafukan sada zumunta shine mata su yi aiki. Mata su yi aiki. To yau me za a dafa mana Hajiya Handatu?
Yau dai wani abinci ne da yake da marmari. An sa abincin gada iyaye na zabarmawa. Da gawo and yau ya zama abincin da kowa ke ci. Ghana so dewa ana kira wanga abinci gari foto, but Ghana na da yanda suke nasu with stew. One by used stew. Ingredient shine ka samu ganyen lettuce ka wanke shi da kyau,
wanda muka fi sani da salad.
Ganyen salad ka wanke shi da kyau. Farko ka zuba ka wanke, ka in ka ciccire ka wanke, ka cire kasan ciki duka, ka yi sabon ruwa na vinegar. Ka zuba vinegar ka wanke, ka yi na uku ka sa na gishiri. Haka nake wanke ganye na saboda ka cire dauda da germs da ya build up.
Wato bayan ka wanke da ruwa sosai, ka cire duk wani datti da ke jikin shi, ka yi ruwan vinegar ka sake kuma wankewa, sannan ka yi ruwan gishiri ka sake kuma wankewa.
Shikenan ka kare, ka samu albasa da tomatoes, three vegetables inga ganyen saladin ka, albasa da tomatoes. To bayan ka wanke duka yanda na gwada ka, ka yanka albasan kanana kamar yanda muke yanka albasa mu steam nama. Haka za ka yanka shi, ka yanka kuma tomatoes na haka na, ka yanka ganyen ka kanana kanana, ka kare ka set shi, ka samu mai. In kana da man da ka soye kifi, don abincin gana da dadi da soyayyen kifi, shi sa ka iya ka so, bayan ka soye kifi ka reserve mai na ka aje. Ka samu mutane na use powdered pepper, but ni na fi so shi da fresh pepper saboda yana bad of flavor. Abinci
kan kwa sosai kire kan kinika
kanika. Abinci is all about building flavors. Shi san ka nika in ke jantan kwa haka ki kan nika shi cikin ethanol gadin ga muna ce mai asanka.
Asanka
ki dibi
ki blend
blend na ya kamata ki need kina ne ruwa shi dan kina da processor ba ki ne ki sa mai ruwa
okay an fi son a nika shi ba ruwa
kuma kan dai yayi dai ka nika ma bai nuku da kyau ba isa processor kana da shi ka use ko dai ka use
a san ka ko ka ka use turmi da
turmi da tabariya in ka kwashe ka ajiye ka samu magin ka kanana magi cube da ya ko biyu ka samu gishiri she yaji don ina yi da yajin da nake yaji mu da yanda muka sani bezin shi ne gujiya
asalin yaji daga gujiya
garin ka samu dawanka da komi mun tun yi mun aje shi sa in kika samu gari
to kowani yaji of your choice
but mostly it goes well with yaji da kanshi dai na traditional yaji ki samu gari
gari
ko gade da muke kara sikiri da gujiya that's the best option isa gagarin ki kike doki ruwa ki yayyafa she ruwan ya bar garin yayi taushi kada yayi taushi kwarai inda zuba ne ki jika gari kika jika ki kawo gishiri kadar ki kawo tankon ki da kika jajjaga ki zuba she ki kawo mai
shi wannan man da aka soya kifi da shi
saboda flavor shi la she ki kawo mai ki kuma ki kawo yajin ki ki zuba ki dai mix yayi
hada shi
su hada yanda kike so in ki sa magi kika ga magi guda ki sa dai adadin wanda ke kike so ki ci don ke da kici abinki mai ki ba mai kuma ya shiga ciki kika kare ki kawo vegetables in ki
wannan kayan sarari da kika gefe
ki mix ki kare abinci ne da yake da marmari kuma ga dadi shikenan in kina da soyayyen kifi ki ci da shi in nama ne abinda kike da shi in ma shi kawai ne ya ishe ki abinci
a wani lokaci kake cin wannan abincin
kowane lokaci da ranar ne da safe ne marance ne lokacin dai da kika feel ki ci da kace abinci kuma me kamata ka ci da ka yi kwana ba sai ka ci da sauri wurin 6:37 ka ci abinci ka kare in abincin ranar ne yara kuwa na so
wai shin duk abin da kake yi yana da tasiri a rayuwar al'umma kuwa shin al'umma na yin tasiri a rayuwarka to mun gayyato dan jarida kuma dan siyasa kuma mai yaki da shan miyagun kwayoyi Malam Abubakar Alhassan mai lakabi Mr. Dan
to da wa nake magana
sunana Abubakar Alhassan mai lakami Mr. Dan ni ne youth organizer dan siyasa ni banda wannan na aiki kuma na Sister Radio Station Ijira TV na Kamusu Entertainment banda wannan na kuma injin doka reports in Kamusu banda wannan na cikin sanaha na events aka kuma na MC Master of Ceremony na MC programs daban-daban aurayya ne buki daban-daban na graduation sannan corporate program na ce na corporate program bi ma'ana kaman manya-manyan company idan da su wani arka ana neman wanda ya magana ana kira ne in je wannan aiki banda wannan na rike da diploma cikin communication bi ma'ana communication studies kamar yadda ke sani ya zo kan batun journalism ne how to talk da sauransu na da diploma kan wannan amma
wani tasiri wannan al'amarin ya yi a rayuwanka
impact nan da shi alhamdulillah domin yaya bar na yi muhammala sosai da manyan da ban taba mafalki na yin samu saduwa da su cikin rayuwa na ba banda wannan yaya bude mini kofofi daban-daban na ya ina aiki a ofisin shugaban kasan Ghana kuma dun abubuwan ga duka na cikin lamarin da ya bar na ya na samu na kai wurin da
aikin ka wani tasiri yayi a rayuwar al'umma
na farko kai magana mai kyau ma wani idan ina cikin wani yanayi idan kai mai wannan magana ya samu kwanciyar hankali ma babban lada ne cikin arkokin da nake na zama kaman wani tutor a cikin zangonnin mu domin da dama koy associations da muka yi arka da su kaman voices of nima kaman stay away from drugs da sauransu batun kayan maye idan ka zama kaman alkiblan da matasa ke duba idan ya kai kan ana neman asaya mamishi dai na cikin wani masala kaman na yar sadda da sauransu idan ana yakira ka je ka saya ka build ko kai wani abubuwa haka kaya kuma ka doki wannan masayi ka zama kana ganyama mutane abubuwan da zai bar su fita cikin yanayin da suke banda wannan muna da young musicians da muka tashi da su wasu kuma nanan mu yi girma da su wasu kuma nanan gaban mu suka fara mu yi mun samu mun ba su chance daban wasu nanan mu da kanmu muna mu biya kudin studios to just record bayan an record an kare ninda nake aiki a cikin gidan TV station ina ya samu directors da saura ai aiki da su kuma mu buga free of charge har yau mun shi samu wani sana'a kadan kadan da yake yi isa tayin da nake da shi ba wai matsayi kawai bane matsayi ne da nayi na tsammaka ma youth sosai rayuwa al'umma balle matasa har yau har gobe kukana kukan matasa ne domin da dama wasu na nan ba yin su bane sun fito gidan da babu sun fito kuma da dama suna neman taimako ba su samu ya same shi na yi doke abin ya zama mai tunani cikin tunanin in ya samu wani da zai introduce shi da lamarin kwaya ka ga me shi ya shiga cikin amma idan kai ka sai ka bashi wani aikin da yake yi ya samu kudin pinkaso kudin koko kudin masa ban make sure kaman machine ya je ya kuma zama yana cikin wannan masala na maye da dama mu yau mun samu mu matasa aiki ni alakan da nake na siyasa dole kaman youth organizer wani lamarin aiki na matasa ina yizo fanni na idan yazo haka ina duban ne mutanen da suka kasance kamar suna neman wannan taimako in ba su muna kara da roƙon Allah ya bar gidan kowa idan mun yi magana ayyaji ina tuna ko wani kaman shekara uku kenan akan stage na wasan sallah na VIP wani artist matashi ne da yazo yana wani wakan da yake promote shanin mai gaskiya na bar DJ da yake buga wannan program ya saya in a middle of performance na bar yaji off stage na ga man nima kaman nima muna da sarakai muna da yan ilimi ata wani shugaban kasa mai suna JJ Rollins one of our former president ya fara maka skunshi a nima isa nayi magana wallahi da muka kare watanda ke aiki a wani company na waya kira ni ta bani wani babban kudi mu ta ji dadi abinda na yin nan domin ta da kanta na duba ta shin na ta ma krista ne a she ita da kanta ne musulmaci banda wannan muna zuwa makarantayya daban-daban na islamiyya banda wannan muna zuwa schools da dama muna ga mu mutane lamarin kwaya personally ni da kaina na koyo 3 months wani course about stress anxiety da kuma drug abuse na koyo saboda kamin ka ce ma wani ya bar abin da yake yi kai da kanka afka san me yake ma jikin mutum idan mai shi na dokan tajiran mu ai kokari ba masallatai ya kawai zamu yi mu gina ba akwai gidaje na rehabilitation center da zamu yi mu gina mu samu counselors da kuma imamai da dama da daya bar ana magance muna wannan matsala
ana muka kawo karshen shirin ni da na gabatar Hawa Abdulkarim Yanfaniya
da haka kuma muka kawo karshen wannan shiri a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu a Ghana Hawa Abdulkarim Yanfaniya da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leather Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Muryar Amurka yau ta tantance Da yi bincike ta tsaro zance Ba ruwanta a yau da malalace Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari Shari'a